أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya san tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan kuwa karakara nasara'ili afwan ko fadde daga cikin iyayen mu Allah ya shigansa da rahama da gafara muna saba ta dar mu harmi muna roƙon Allah ya sanya alkhairi da albarka insha Allah kamar yadda malam ya gabatar da ni domin nima junanmu nasiha cikin abin da zai amfane mu a addininmu da rayuwarmu domin a gudu tare a tsira tare to insha Allah zan yi mana nasiha ne akan wata cuta mai hatsari wadda take yawo a cikin mu al'ummar musulmi domin Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon nisan ta wanda suke cikin wannan cuta kenan su guje ta wanda kuma bai shige ta ba yayi kokarin Allah ya tsare shi da wannan wannan mummunar cuta ba komai bane mafaci cutar kin juna ko kuma in ce kaurace wa juna mu zamantu mutun yana kaurace wa juna ko kuma mutun yana gaba da dan uwansa ko ya kaurace wa dan uwansa saboda illar haka za a samu a cikin mu al'ummar musulmi kaga mutum baya magana da dan uwansa wani da kaga dan uwansa ne ma na jini wani abokin sa ne wani makocin sa ne wani abokin aikin sa ne ko makocin sa ne a kasuwa ko a wajen sana'a ko wata wajen aiki da makamantan su wani zaka samu dan uwansa ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya saboda abun duniya ya hada su ba sa magana da juna wani kaga dan uwansa ne uba ne ya hada su amma ba a magana da juna wani kaga abokin sa ne wata kaga ɗan uwanta ce uwa ɗaya uba ɗaya wata kuma kaga ko tsakanin kishiyoyi ne da makamantan su to menene hadari da illar ya zamanto baka ma dan uwanka musulmi magana ta yadda da za ku hadu a wani sabga ko a wata haduwa kowa haidin ya kawar da kai babu wanda zai ma kowa magana saboda ana samu ko muna samun kanmu a cikin irin wannan matsala to amma me hadarin wannan shine za mu yi bayani insha Allah da farko yana daga cikin hadari da illar gaba da rishin yi wa junanmu magana da kaurace wa juna yana shamakance bawa daga samun gafara Allah da karɓar aiki ma'ana in ya zamanto kana gaba da dan uwanka baka mishi magana to wannan yana sanyawa Allah baya ma gafara kuma Allah baya amsa ayyukan kyawawa da kake yi hadisi ya tabbata daga babban sahabi Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Allah ya kare da gare shi hadisin yana cikin Sahih Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 2565 Demil Sanksan Swasansan Abu Huraira yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa tuqradul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa sinain ana bujirar da ayyukan bayi a zuwa ga Allah subhanahu wataala a kowace rana alhamis da litinin fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika alyawmi sai Allah ya gafara a wannan ranar ta alhamis da ranar litinin da ake bijirar da ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala li kullin ri'in ga dukkan wani mutum la yushriku billahi shay'a wanda baya shirka ga Allah illa ra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahana ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ana bijirar da ayyukan bayi a duk ranar litinin da alhamis sai Allah subhanahu wataala yayi gafara a wannan ranar litinin din da alhamis ga dukkan kowane mutum banda mutane guda biyu na farko wanda yake hada bautar Allah da wani wanda yake daukar haƙin Allah yake ba ma wani ma'ana wani shine wanda yake yin shirka na biyu manzo Allah ya ce kuma sai mutumin da tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba, akwai kaurecewa juna, akwai rishin yin magana tsakanin su. Manzo Allah ce fa yuqalu, sai a ce urku hazaini hatta yastaliha, a jinkirta ma wa'annan su, ka a gafarta musu, ka amshi ayyukan su har sai sun yi sulhu tsakanin su da juna. Manzo Allah mai mai tawanna yace urku hazaini hatta yastaliha, ku jinkirta ma wa'annan, ba za a musu gafara ba ko ba za a amshi ayyukan su ba har sai sun yi sulhu da juna. To mun ga ƴan uwa ne daga cikin hadarin gaba kenan, da kaurecewa dan uwanka da rishin yi masa magana duk ranar Litinin da Alhamisu Allah yana yin gafara. Amma in ya zama to akwai gaba tsakanin ka da dan uwanka, ko gaba tsakanin ki da yayyoki, to Allah zai ce a jinkirta duk kyawun ayyuka da kake yi, kama da sallah ta farilla da nafila, ambatan Allah, karatun Qur'ani, sada zumunci, duk wasu ayyuka alheri Allah zai ce a jinkirta, ba za a amsa ba har sai kai sulhu tsakanin ka da wannan dan uwan. To kun ga yan uwa, akwai aya, akwai matsala babba, a ce duk ayyukan ibada da kake za a jinkirta, a ce sai ka yi sulhu da dan uwanka, Allah zai amsa. Kuma wannan gafarar da Allah yake a duk Litinin da Alhamis, da Allah ce kai ma za a ce ba amma ba ita har sai ka sulhu da dan uwanka. Wannan shine hadari na farko, rishin gafartawa mutum da samun karba aiki. Na biyu, gaba da kaurecewa dan uwanka yana sababa mutum shiga wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yarda, yana cikin Sunan Abi Dawud, ya kawo shi hadisi mai lamba 4916, Katmil Nafsan says. Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin, baya halatta ga musulmi ya kaurecewa dan uwansa sama da kwana uku. To anan manzon Allah da yace sama da kwana uku, sai malami suka ce kenan in ka kaurace ma dan uwanka kwana 1 ko 2 ko 3, to wannan ba laifi bane ba. To amma in ya wuce ukuwa, to manzon Allah ya ce wannan baya halatta. Manzon Allah ya ce faman hajara, duk wanda ya kaurace wa dan uwansa fauka salasin, sama da kwana uku, famata, sai muta a wannan yanayi na rishin yi wa dan uwansa magana da yi wa dan uwansa gaba, manzon Allah ya ce dakhalan nar, zai shiga wuta. Ma'ana duk wanda yake gaba da dan uwansa, ko wanda take gaba da ruwata, gaba ta wuce kwana uku kuma ka muta a wannan yanayin, manzo Allah ya ce mutum zai shiga wuta. To kun ga yan uwa, wannan yana da hadari babba. Haka a cikin hadisin Abi Ayyub al-Ansari, wanda Imam Muslim shi ma rawaito shi, hadisi mai lamba 6697, simil sisan 427, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Abi Ayyub al-Ansari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, baya halatta ga musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi sama da kwana uku. Yaltaqiyani, manzo Allah ce har su hadu a wani guri, ko a wata munasaba, ko a wata sabga, ko a wata hanya, ko a wani guri. Amma fa yuridu hadha wa yuridu hadha, kowanne sai ya kawar da kanshi, yayi abi gaba dan uwan nashi, ba zai musu magana ba. Amma manzo Allah ce wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam, amma mafi alkhairi a cikin su wanda zai fara ma dan uwansa sallama. Ma'ana koda mutum yana ma gaba, in kana so ka warware wannan gaba, to mafi karancin ka game da shi ka mai sallama. Amma an za hadu kowa ya kawar da kai, babu wanda zai ma kowa magana, to wannan kenan kuna cikin masu kaurecewa juna da yi wa juna gaba. Haka kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abi Khirash As-Sulami, wannan sahabi Abi Khirash As-Sulami yake cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man hajara akhahu sanatan, duk wanda ya kaurace ma dan uwansa kwatan kwatin shekara, ma'ana kai shekara guda cir baka ma dan uwanka magana, ka kaurace masa, to manzon Allah ya ce fa huwa kasafki damihi, kamar ka zubda jininsa, ma'ana kamar ka kashe shi. Ma'ana in ka kaurace ma dan uwanka kaurecewa ta kai shekara guda daya, to laifinka a wajen Allah kamar ka kashe shi, shine abinda manzon Allah ya faɗi. Wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 4915, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Abi Dawud. To mu diba mu ga yan uwa, aka ce idan ka kaurace ma dan uwanka gwargwadon tsayin shekara guda, laifinka a wajen Allah kamar ka kashe shi ne, ka zub da jininsa. Wannan kuma yana daga cikin illoli da hadirrami zan wa hadirran kaurecewa juna, ya zamanto ka kaurece ma dan uwanka bakka musa magana. Haka kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Anas dan Malik radda Allah tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa la tabaghadu kada ku ki juna kada ku zama kuna kin junan ku wala tahasadu kuma kada ku ringa yi wa juna hasada kuna yi wa juna kyashi wala tadabaru kuma kada ku ringa juya wa juna baya ma'ana ku ringa kaurace wa juna bakwa wa juna magana wanda shine mahallin shaidin tadabaru ma'ana ba ringa kaurace wa juna ban ma musu magana manzo Allah ce wa kunu ibadallahi ikhwana yace ku zamanto bayan Allah ƴan uwa wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin manzo Allah ce baya halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi sama da kwana uku wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 665 simil su hasan sai to ƴan uwa wannan kadan ne daga cikin hadirra da illoli na kaurace ma dan uwanka mun shi daga cikin yana daga cikin illa da hadarin kaurace wa dan uwanka da rishin yi masa magana da yi masa gaba yana hana Allah ya maka gafara a duk ranar litinin da alhamis da Allah yake yi ranar da ake bujirar da ayyuka kuma yana hana Allah ya amshi ayyukanka da kake yi kyawawa kuma yana gadar wa mutum shiga wuta idan gaba ta wuce sama da kwana uku kuma idan ma ta kai shekara guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kamar ka zubda jinin dan uwanka ne ma'ana ka kashe shi to a dalilin haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake kiran mu yake cewa innamal mu'minuna ikhwa Allah ya ce abun sani su mu'mine ɗan uwan juna ne wannan a cikin suratul hujurat aya ta 10 Allah ya ce lalle mu'mine ɗan uwan juna ne Allah ya ce to fa aslihu baina akhwaykum to ku yi sulhu a tsakanin ɗan uwanku kina ɗan uwa abubuwan da suke haifar da gaba da kin juna to Allah ya ce mu yi sulhu ko da an samu sabani da rashin fahimta da rashin jituwa da wani abun duniya hada mu to in muka ji wa'annan illoli da hadarin da suke riskabawa lokacin da yake kaurace ma dan uwansa to sai a dawo a yi sulhu kun gane Allah ya ce mana innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mine ɗan uwan juna ne kuma Allah ya ce mi fa aslihu baina akhawaykum kuma ku yi sulhu tsakanin ɗan uwanku Allah ya ce wattaqullah kuma ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamuna ko Allah subhanahu wata'ala ya ji kanku yana Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu zanto muna yin sulhu a tsakanin ƴan uwanmu kuma Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a cikin alqur'ani a gurare da yawa wajen nuna mana falala da muhimmancin musulmi ya zamanto yana yin afuwa da yafiya ga dan uwansa saboda abin da yake haifar da wannan wani zai ma abu sai ka ce kai ba za ka yi ba ka shiga yi kaurace masa da yi rishin yi masa magana da makamantansu to Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu a gurare masu yawa wajen mi zamantu masu yin afuwa misali a cikin suratul ali imran aya ta 134 santaran takat Allah yake cewa yana bayanin daga cikin siffofin bayan Allah na gari yake cewa wal kazimina lagaiza masu haɗe fushi za a maka abu amma ka haɗe fushin ba za ka wadi wata bakar magana ba ba za ka yi zagi ba ba za ka yi cin mutunci ba Allah ya ce daga cikin siffofin bayan Allah na gari suna haɗe fushi aka musu abu su haɗe su kawar da kai ya ba musu ba Allah ya ce wal afina anin nasi kuma masu yin afuwa ga mutane kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa a wani guri a cikin suratul a'raf aya ta 199 sankatur bin diznab Allah yake cewa khuzil afwa nan Allah yana umartar manzo Allah ne ce ka rike hakuri ka rike afwa ka zamanto mai yin afwa wa amru bil urfi kuma ka zamanto kana umarni da kyakkyawan abu wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai ga jahile masu yin wauta lokacin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibril ma hadha ya jibril yace me ake nufi da wannan ya jibril qala sai yace inna allaha amaraka an ta'fuwa amman zalamaka lalle Allah ya umarce ka kai afwa game da wanda ya zalunce ka wa tu'tiya man haramaka kuma ka bayar kai kyauta ga wanda ya hana maka wa tasila man qata'aka kuma ka sadar da zumunci ga wanda yake maka to wani na daga cikin mutun ya zamanto yana kawar da kai ga jahilcin wawaye kenan koda za samu wani a cikin dan uwanka ne wanda zai zalunce ka to kai ka mai afuwa wanda zai hana maka to kai ka bashi wanda zai yanke maka zumunta to kai ka sadar da zumunta a gare shi haka a wani waje Allah yake cewa a cikin suratul hijr aya ta 85 fasfahi safhal jamil zamanto mai yin afuwa, afuwa mai kyau. Ma'ana afuwa mai kyau, idan wani ya zalunce ka, to kai kada ka zalunce shi, ka zamanto ka mai afuwa da yafiya. Shine abinda muka fassara, abinda malaika Jibril ya wadi ma manzon Allah, idan mutum ya zalunce ka, ka masa afuwa. Idan ya hana maka abin hannunsa, to kai ka bashi. Idan ya yanke maka zumunta, to kai kuma ka sadar da wannan zumunta gare shi. Haka a wani waje a cikin suratul Nur, Allah yake cewa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah yake wal ya'fu, ku zamanto masu yin afwa, wal yasfahu da yin yafiya da kawar da kai. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin yanzu ku ba kwa so Allah ya gafarta muku? Wallahu ghafurur rahim, Allah ya kasance mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai ne. Wannan a cikin suratul Nur aya ta 22. Kuma wannan aya tana da sababi, ta sauka ne lokacin da Abubakar Siddiq ya rantsuwa a kowane dan innarsa, ana ce mai Misbah bin Uthatha, wanda matalaka ne, mai karamin hali ne, Abubakar yana taimaka masa yana daukan dawainiyarsa. To amma lokacin da aka yi kazafi ga diya Abubakar, Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan dan uwan Abubakar yana daga cikin wanda suka ringa yada wannan kazafi da aka ma matan manzon Allah, cewa ta yi zina, a zo a zauna ana hira, ana tadi, ana raha da sauransu. To bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da ayu a cikin sautin Nur, ya wanke Aisha, kuma waɗanda suka yi kazafin nan da aka musu hukunci, aka musu haji na kazafi, to shi kuma Abubakar a lokacin wannan yace ya yi rantsuwa ba ya ƙara taimaka masa ba. To shine Allah ya saukar da wannan aya. Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah ce wal ya'fu, kada ma abuta yalwa da falala. Siran zuwa akan cewa wasu daga cikin ƴan uwansu makusanta, ko wanda suke talakawa ne, ko wanda suke hijira saboda Allah, siran zuwa akan cewa ba za su ƙara taimaka musu ko agaza musu saboda sun musu wani laifi ba. Allah ce wal ya'fu si'afu. Amma ba ka za ka samu a cikin mutane wani zai ma wani laifi ko wani abu, kawai ka ce a to kai ba ka yaye mushi, ba kai ba shi, ka ƙare da shi har abada, ka ɗauki wannan hukuncin. To Allah ce kada ka yi haka. Allah ce wal ya'fu wal yasfahu, ku yi afuwa, ku yi yafiya. Sai Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, yadda aka muku laifi kuka ce ba za ku yaye ba, ku kuma ta kuma kuna ma Allah laifi. Sai Allah ce shin ku ba kwa so Allah ya yafe muku? Wallahu ghafurur rahim. Lokacin da wannan ya sauka, sai Abubakar ya ce bala ya rabbi inni uhibbu an taghfira li, yace wallahi Allah ina so ka gafarta mun. Daga lokacin ya komo kuma yake taimaka ma wannan dan uwan nashi Misbah. To da haka mu ma ƴan uwa mu koyi da wannan faɗi na Allah subhanahu wataala, da yace mu yi afuwa ga ƴan uwan mu wanda suka zalunce mu, wanda suka shiga cikin haƙƙin mu, wanda suka mana abin da mu so ba, mu yafe musu. Me yasa? Domin Allah subhanahu wataala mu ma ya yafe mana. Yadda ake mana laifi, ƴan uwan mu suke mana laifi, mu ma muna ma Allah laifi, mu a kullum ma muna ma Allah laifi, kuma muna so Allah ya yafe mana. To sai Allah nuna mana sharadin, kana so Allah ya yafe maka, to kai ma ka dinga yafe ma ƴan uwanka, to kai ma za ka sami yafe Allah. Kuma ba wannan ba, yadda kai wani ya ma laifi, kai ma kana ma wani laifi, to in kana so kai ma yayin da kama wani laifi ya yafe ma, to kai ma in wani ya ma laifi, to kai ma kai kokarin ka yafe masa. To kaga za ka sami yafiyar mutane, kuma za ka sami yafiyar Allah. To wannan duk yana daga cikin hanyoyin da za mu magance meke da suna gaba da kin juna da kauracewa juna. Saboda duk abin da yake haifar da wannan, in wani ya ma wani abu ko ya maka wani abin da bai kace shikenan ka hasame magana, to ka tuna kai ma kana ma Allah laifi, kuma kai ma kana ma sauran jama'a laifi. To in kana so in kama mutane laifi, ka nemi yafe su su yafe ma, to kai ma lokacin da aka nemi yafe ka ka yafe. Haka yadda kake saba ma Allah, in kana so Allah ya yafe ma, to kai ma ka yafe ma ƴan uwanka, to sai Allah ya yafe ma. Yanzu zaka gani ya ce shi ba yadda zai yafe ma wani, kuma alhali shi ma a lokacin duk mutum yana ma Allah yafiya, kuma zai iya daga hannu ya ce Allah na tuba, Allah ka yafe min laifi da na ma kaza. Kai kuma a lokacin wani ya ce laifi kaza da na ma, na tuba, na ya gane laifi, na gane kuskure na, na gane ban kyauta ba, na gane ban yi daidai ba, ka yafe min, ya ce Allah furba yayi mai ba. To amma kuma shi kuma a lokacin yana neman Allah subhanahu wataala ya yafe masa. Haka kuma Allah subhanahu wataala yana cewa wala man sabara wa kafara inna zalika la min azmil umur. Wannan a cikin suratul Shura, Allah ya ce lalle wanda yayi haƙuri, yayi afuwa, lalle wanda yana daga cikin manyan al'amura. Saboda ba kowa bane yake iya yin afuwa, yayi gafiya akan wani abu da aka masa na laifi. Allah ya ce lalle wanda yana daga cikin manyan al'amura. Haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Idan kuka yi haƙuri, to wannan zai zamanto alkhairi gare ku, kuma sabuni. Haka ƴan uwa, wannan kaɗan daga cikin nasoshi na alqur'ani wanda Allah yake nuna mana falalan mu zaman to masu afuwa da yafiya kuma yana daga cikin abin da yake haifar da gaba ga junan mu na farko da akwai daga ciki daukan jita-jita wani abun ma jita-jita ce za a zo ko a wade ma kai baka yi bincike bai ka dauka kuma ka kaurace ma dan uwanka fa sai mai magana shi yasa Allah cikin alqur'ani yake ce mana ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan aka zo aka baka wani labari to Allah ce ku bincika ka tabbatar da sahihancin wannan abu haka ne ko ba haka bane ba amma ba daga an zo hade ma abu akan mutum wani ya ce ma kaza ka dauka shikenan kawai ka kullace shi are kana mai gaba ba tayi wannan abun ba haka bane ba shi yasa Allah ya ce ku tabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusibu ala ma fa'altum nadim dan kar ku je ku cutar da wasu a dalilin jita-jita da aka kawo kuma daga baya ku zo kuna yin nadama shi abun ba haka bane ba da haka kenan mu ringa takatsantsa aka kama gulma aka kama annabimanci ko jita-jita kakka saukin aiki da wannan eh ka bincika wannan abin da aka ce wani ya ce akan ka haka ne ka tabbatar ka bincika amma ba daga an zo an wadi ma abu ka dauka ka ce a wani ke yana wadin kaza akan ta shikenan eh ka kaurace mu fa sai masa magana da haka a takaice ne insha Allah mu ba ga malamai na insha Allah zan takaita anan fatan wannan cuta da muka yi bayani akan ta ta gaba da kin juna duk wanda yake daga yake gaba da wani ko yake baya magana da wani to ɗan uwa da Allah bai kokari kowa ya je sulhu da kowa mun ji da illolin da suke ciki fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin afuwa da sulhu da duk waɗanda ba mu magana da su Allah ya kare mu da wannan mummunan cuta Allah subhanahu wataala ya sa mu nan da lafiya da sami tarihi da kuskure da taba harshe a yayin mun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan salo shigo ne
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh al-wata ma'a dawar ala shirwan